musannaf na Ibn Abi Shayba, akwai ruwaya daga Ibn Abdullah da Umar da sanadi mai kyau, sanadi sahihi ingantacce, yake cewa Abdullah da Umar idan ya karanta sujjada ta tulawa yakan ce Allahumma lakas sujjada sawadi wa bika amana fuadi, Allahumma rfa'ni, Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni wa amalan yarfa'uni. To yakan yi wannan addu'a cewa Allahumma laka sajada sawadi, sawadi yana nufin gangan jikina, gare ka gangan jikina ta yi sujjada, wa bika amana fuadi, kuma da kai wato zuciyata ta yi imani. Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni, Allah ka azurta ni da ilimin da zai amfane ni, sannan wa amalan yarfa'uni, da aikin da zai daga darajata. Wato yana faɗar wannan in yayi sujjada, kuma sanadinsa ya tabbata zuwa Abdullahi dan Umar. Akwai riwaya a cikin musannaf daina Ibn Abi Shayba, riwayar daga Qatada Ibn Abdullahi, Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi, Ibn Tabi'i ne shi kuma in yayi sujjada yakan ce subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, sai da ce subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi as-sawu, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Wani ya dauki aya cikin suratul isra, karshen suratul isra, sai da ce subhanallahi wa bihamdihi thalatha, shi wani ya tabbata daga cikin abinda tabi'a suka kasance suna fada. To wani ya nuna cewa wato sun wato fahimci abin kamar yana da faɗi, wato ba lallai a takaita kan waɗancan ba, amma takaituwa a kan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu shakka yana da ya fi a kan wanda wani ne ba shi ba. Sannan mai bi masa a daraja shi ne na sahabi, musamman Abdullahi ɗan Umar da ya shahara da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam keke da keke, saboda ka abin da ya fito daga wajensa yana da ƙarfin kwari da gaske. Sannan mai biye masa na wanda yake tabi'i, wannan shi ne abin da ya shafi sujudun tilawa. Sai kuma abu na gaba shi ne at-tashahhud, shi ne tahiyya. Ya kama na ta farko, kuma ina da ita kadai kawai ya kawo ba, bai kawo ma guda da yawa. Ya kawo mana ta farko wata ke cewa at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wannan shine abinda ya kawo wannan hadisin, shine hadisin Abdullahi da Mas'ud. Wannan hadisin da ya kawo shine hadisin Abdullahi da Mas'ud da ya ruwaito a game da tahiyya, shine hadisin kuma da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kansa, shine hadisin da kuma yazo da siga guda daya, masu ruwaya ba su yi sabani wajen ruwaito sigoginsa ba. Sannan kuma ya ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rika lakanta musu shi talqinan. Kuma wannan shine asahhu ma ruya fi tashahhudi bi ittifaqi al-muhaddisi, malama hadisi ittifaqi kan cewa babu hadisin da aka ruwaito mafi inganci a cikin sha'anin tahiyya kamar hadisin Abdullahi ibn Mas'ud. Mun ce yana cikin sahihaini Bukhari da Muslim da sauran littattafan sunan sun ruwaito wannan hadisi, yana cewa mun kasance idan muna tahiyya mukan ce assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam, kada ku ce assalamu ala Allah, ai Allah shi ne assalam, kada ku ce assalamu ala Allah, kamar wanda zai yi addu'a ya ce Allah dan Allah kaga Allah ai shi din ne Allah kuma kuma kace dan Allah to irin wannan ne assalamu kuma ala Allah ala kuma kace assalamu ala salam to annabi ya ce kar ku faɗi haka ku ce walakin qulu amma abinda za ku ce sai ya ce ku ce attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيجي إدمكم فدهك طوانا نقيسوا التاكو ذات شعب الدكا ونباوى ساله لكي سامكو كسا فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في الأرض والسماء سوراك إنكوك فدهك دكا ونباوى ساله abin ya shafe shi wato kun yi masa addu'a kun yi masa sallama sannan ya ci gaba da cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine hadisin abdullahi dan mas'ud shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan tahiyya dan ya gyara mana abinda muke fada imamu tirmizi da ya ruwaito shi yake cewa wannan hadisi huwa asahhu ma ruwiya 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi at-tashahhud wal 'amali 'alayhi inda akthari ahli al-'ilm min ashab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahum wa huwa qawl Sufyan ath-Thawri ibn al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihim imam at-Tirmidhi da yake hadisin yake cewa wannan hadisi shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito shine mafi ingancin hadisin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin tahiyya yace kuma wal amalu alaihi inda aktsari ahli al-ilm da dama daga cikin malamai da shi suka yi aiki ce daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su daga cikin tabi'ai al-Bazzar babban malamin hadisin nan an tambaye shi game da mafi ingancin hadisin da aka rubuto dangane da sha'anin tahiyya sai ya ce huwa indi hadisu ibnu mas'ud yace ni a guri na mafi inganci shine hadisin abdullahi dan mas'ud yace kuma waɗanda suka ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud sun fi sama da mutum 20 da wani yana daga cikin abin da ya bar shi rinjaye shine ruwa dinsa ba su sassaba a lafazinsa ba ruwa dinsa ba su saba a cikin lafazinsa ba akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahih Muslim shi yake bin shi a inganci kamar yadda suke fada shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake shi at-tahiyatu mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu ala nabiyyi alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna hazuwa karshe kamar yadda yake cikin hadisin Ibn Mas'ud to shi zaka ga akwai kari at-tahiyatu al-mubarakat sannan as-salawatu at-tayyibatu lillah wannan shine wanda Imam Shafi'i shi ya dauka Imam Shafi'i shi ya dauki hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas Imam Ahmad da Abu Hanifa su sun tafi akan hadisin Abdullahi dan Mas'ud Imam Ahmad shi kuma ya tafi akan hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce saboda hadisin Abdullahi dan Abbas bayan zaman tuwasa ingantacce kuma ya kunshi wani karin lafazi da babu shi a hadisin Ibn Mas'ud shine al-mubarakat da yake ce al-mubarakat at-tahiyatu al-mubarakat yace to wannan karin shi ya kara masa daraja har ya zama na shi a gurinsa shi ne asahu wato gare shi yake da shi yake da shi yake fifitawa a cikin lafuzzar tahiyya amma Malik shi kuma ya tafi akan hadisin Umar hadisin Umar yana cikin muwadda kuma Malik ya rawaito shi a cikin muwadda wanda yake cewa sayyidina Umar yana koya wa mutane sa wato tahiyya akan minbari yana koya musu tahiyya akan minbari at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah wanda haka take ruwaya cikin wannan tahiyatu lillah zakiyatu lillah tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin hazuwa karshe to wannan shine wanda Imam Malik ya fifita shi kuma ya fifita shi saboda kasancewar sayyidina Umar shi yake koyar da wannan tahiyar da kansa kuma akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da daddazan sahabban da suke sauraron sa amma ba a samu mutum daya da masa inkari ba wanda yake nuna sun yi ijma'i akan yarda da abin da ya fada a jingidawa ya fada na tahiya da a ce ba koyarwa ce ta baki sallallahu alaihi wasallam ba to abu shakka ba zai rika fadar wannan akan minbari ba ga abin da ka fade shi akan minbari to kaya ya tashi kowa da kowa ya sani kenan kuma a lokacin kaga duk sahabbai manyan duk suna duk manyan sahabban nan suna nan cikin kulafawa ka cire sayyidina Abubakar shi kai ne ya rasu sauran duk suna nan sanaga sauran manyan al-ashar al-mubashirin bil janna su duk suna nan kuma gashi yana fadar wannan akan minbari cewa wannan haka yake koya wa mutane a yi tahiyya to da ce ba daidai ba ne to da sun yi magana ce to kamar kenan duk sun yarda ka iya cewa duk sun goyi bayansa to sannan kuma a cikinsa akwai lafazin az-zakiyat wanda babu shi a cikin sauran ruwayoyi ce to wannan duk shi ya ba wa ruwayar Ibnu Umar ruwayar Umar ƙarfi har ta sa wato Imam Malik ya dauki wannan tahiyya din akwai ruwayar Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tahiyya kamar yanda yake koya mana al-Qur'ani kamar yanda yake koya mana karatu al-Qur'ani haka yake koya mana tahiyya ta kuma at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu lillah tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu lillah sai kuma a ci gaba da sauran ko at-tahiyyatu lillah as-salawatu tayyibatu as-salawatu lillah sai kuma sauran kamar yadda aka sani hadisi Ibn Mas'ud wanda ya tabbata cikin littafin sunan hadisi ne sahihi na Abu Musa al-Ash'ari akwai hadisin Aisha ita ma da ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Musannaf Ibn Abi Shayba da Musnad as-Sarraj da Baihaqi a cikin sunan Baihaqi a cikin تحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله تحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله وانا شيني كوير ورآية السلام على النبي إتا رواية السلام على النبي موسى السلام عليك أيها النبي السلام على النبي ورحمة الله فيكم وعضوا عبرشي وانا شيني أبين ديزو نا لفزة تحيا وما ذامو قا يازو دا لفزة دبن 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 malamai sun yi ijma'i akan cewa kowane lafazi mutum ya fada yayi inda suka yi sabani wajen al-afdaliyya ne cewa wanne ne yafi wanne amma wajen kowanne ka fada yayi wannan ba su saba ba wani da yace in ka fadi in kai tahiyar Ibnu Abbas ko kai tahiyar Abu Musa ko kai tahiyar Ibnu Mas'ud sallaka ta bace ko sallaka ta samu matsala ba wanda ya faɗi irin wannan saboda kuma malamai sun yi ijma'i akan wannan don haka suna sabani ne a wajen fifiko ta fuskar ruwaya malaman hadisi sun fi karkata zuwa ga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shi kuma kamar yadda muka faɗa abin da ya jawo haka sun ce saboda shine hadisin da yake muttafaqun alayhi sannan suka ce shine hadisin da masu ruwayar sa gaba ɗaya ba su saba ba duk in ka duba ruwayar sa Nasa'i a cikin sunan nashi ya kawo shi ta hanyoyi daban-daban to hanyoyin sa suna da yawa amma duk yawan masu ruwayar sa lafazin dai shine wannan da suke faɗa tahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat was-salawatu at-tayyibat tare da wawul atafi والصلوات والطيبات wanda wasu wannan wawo din masu ta sa sun kara karfafar hadisi sai ka dafa jumal ya fi ka dafa mufradat dafa jumal ya fi karfi domin kowace jumla tana tsaye kenan da kafarta amma dafa mufradat jumla daya ce kake ta goye kalmomi akan ta amma in ka ce dafa jumal ne kowace jumla tana abin nan ko kuma ka ce at-tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibat kaga nan babu adafi kamar duk na'ati ne kamar kana na'atin abu guda ne saboda haka suke fifita wannan sai sa suke fifita ruwayar Ibnu Mas'ud sannan kuma sun ce kai tsaye ya gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya musu na cewa hadisi abu Musa ma yana cewa kana yu'allimuna tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Hakanan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Hakanan